الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكوانا متى شابير قوة الربيع الآخر شكرا تدبو إيه أربعين دبيو هجرة من زنسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 2030 ga watan 11 shekara ta 2020 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu ne a cikin littafin mai albarka littafin al-mu'taqad as-sahih wallafar babban malami al-sheikh Abdul Salam ibn Birjis Al Abdul Karim Allah madaukakin sarki ya ji kan malan da rahmarsa dan uwa idan ba a manta ba a satin da ya gabata a mun tsaya a gaba ko kuma a ƙarshen rukuni na uku daga cikin rukunin imani da malam ke mana bayani yanzu kai ce insha Allah ta'ala zamu tashi rukuni na hudu wal imanu bi rusulihi imani da manzannin Allah in aka ce ar-rusulu jam'i ne na ar-rasulu ar-rusulu manzanni kenan ar-rasulu kuma manzo guda daya wanda ake kira manzo malamai suka ce manzo kashi biyu ne akwai rasul malaki akwai rasul bashari akwai manzo daga cikin mala'iku akwai manzo daga cikin mutane Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas saboda haka Allah madaukakin sarki yakan zabi manzo daga cikin mutane kamar yadda yakan zabi manzo daga cikin dan adam sai dai kuma tunda mun gabatar da bayani a baya akan abin da ya shafi mala'iku to kun ga wannan gabar kana bayani game da manzo na mutane ba manzo na mala'ika ba in aka ce ar-rasulu abubuwa guda hudu suke tattaruwa kalmar ta gasgata akwai al-mursil shine wanda ya aiko akwai al-mursal shine wanda aka aiko akwai al-mursalu ilaihim wanda aka aiko zuwa gare su sannan akwai ar-risala shi sakon kansa to idan aka samu waɗannan abubuwa guda hudu to abin da ya shafi manzanci ya tabbata na farko waye ya aiko shine Allah madaukakin sarki wa aka aiko mana mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wa aka aiko shi zuwa gare mu al'ummarsa menene sakon shine alqur'ani to ashe kun ga kalmar risala din ta tabbata anan wajen malai ce yakunu bitasdiqil jazimi imani da manzanni yana kasancewa ne da gasgatawa yankakkiya in aka ce yankakkiyar gasgatawa shine gasgatawar da babu shakka ko kokonto a cikin ta bi anna allaha qad ba'atha fi kulli ummatin rasulan mutun ya gasgata hakika cewa Allah madaukakin sarki ya aiko manzo a cikin kowace al'umma ya da'uhum ila ibadatillah wannan manzon yana kiran wannan al'umma zuwa ga bautar Allah madaukakin sarki wahdahu shi kadai la sharika lahu bashi da abokin tarayya wal kufru wal kufri bima yu'badu min dunihi sannan kuma wannan manzo yana kira wannan al'umma da su kafirce wa dukkanin abinda ake bautata wanda ba Allah madaukakin sarki ba wannan kowanne manzo daga cikin manzannin Allah subhanahu wata'ala shine aikin sa na farko shine primary assignment nashi na farko da ya kamata ya fara gabatarwa game da da'awarsa shine kira zuwa ga tauhidi ani ibudullah wajtanibut tagut malai cewa anna jami'ahum sadiquna kuma dukkanin manzanin Allah gaba ɗayan su masu gaskiya ne musaddiquna kuma ababan gaskatawa ne ba a taba samun annabin Allah ko manzo ya kasance makaryaci kafin aiko shi ko bayan aiko shi ba dukkanin manzanin Allah da annabawansa tun kafin Allah madaukakin sarki ya turo su yakan kimsa su ya shirya su ya ba su abiuna gartattu ta yadda koda an aiko su za ku ga babu abin da ya canza daga cikin dabi'un su yadda suke kafin aiko su haka suke bayan aiko su sai dai bambancin kawai shine sun samu risala ƙarin matsayi da daukaka ya samu dukkanin manzanin Allah haka suke shi sa za ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrabina ka gargadi danginka na kusa da farkon saukarwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wahayi daya bayan daya ke dan jan mutane haka sayyidina abubakar sayyidina ali sayyidina usman haka dai ake dan jan mutane a hankali daya bayan daya sai kasance adadin mutane yan kadan ne sai Allah madaukakin sarki ya ce to yanzu kuma wa anzir ashiratakal aqrabina yanzu danginka na kusa ka kirayi su gaba daya to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kira su ya ce ya ku banu wani ya ku bani wani ya ku duk ya tattara su sai ya ce musu yanzu suka zo suka taru akan yana kan dutse su suna ƙasa ya ce musu yanzu in nace muku a bayan dutsen nan akwai rundunar yaki da suka taho don kawo muku farmaki za ku yarda da ni to amsar da suka bashi shine mallai shayad din mu suka ce kwarai da gaske dan ba a jarrabe ka da ƙarya a cikin mu ba abinda suka faɗa masa kenan dan ba a jarrabe ka da ƙarya a cikin ba a lokacin ba annabi bane ba manzo bane sai ya ce musu to inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid yace ni mai gargadi ne zuwa gare ku gaba gare ku idan ba ku imani da ni ba akwai azaba mai raɗaɗi to shine kowanne daga cikin su yayi shiru yaga wannan bawan Allah tunda yake bai tiba mana ƙarya ba to dan me kuma ƙarya ta farko da zai fara yi ta akan Allah madaukakin sarki wannan akwai kokonto a cikin shi to shine kowa yayi shiru a cikin su suka rasa amsar da zasu bayar sai tababbe Abu Lahab shine ba da amsa yace tabbat laka sa'irul ali hadha jama'atana yace dan wannan abin zaka tattara tur da kai to shine sai ya yi tafiya sauran masu suka rubuta suna tafiya su a hankali a hankali to babban malin shadi ma dan wa za ku ga lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga musu wannan maganar duk cikin su babu wanda yake karita saboda sai san kafin aiko shi a matsayin manzo mai gaskiya ne shi haka annabi sali lokacin da ya kira mutanansa ku daina bauta gunki ku bauta wa Allah madaukakin sarki abin da sai ga masa shine ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una ya kai annabi salu kafin wannan lokaci ba kai mutumin kirki ne kowa yana mararin kasancewa tare da kai saboda mai gaskiya ne kai da amana ba mu san ka da wani hali wanda yake ba mai kyau ba to kun ga suna testify din shi ne kafin a aiko shi suna ba da shaida akan shi kafin ya zama manzo mutumin kirki to duk annabawa da manzanni haka suke yan uwa Allah madaukakin sarki haka yake tare da su ya shirya su ya kimtsa su tun kafin aiko su bayan aiko su kuma nagartatta su kuma sai ta dore ta ci gaba saboda haka kowanne annabi mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa baruna nagartattu ne rashiduna shiryayyu ne kiramun manya-manyan mutane ne bararatun masu nagarta ne atqiyau masu taka tsantsan ne da kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki shine atqiya jam'i ne na at-taqiyu mai tsoron Allah haka ake fassara shi da Hausa amma kace at-taqiyu shine mai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki mai taka tsantsan wajen bin dokokin Allah madaukakin sarki duk abin da zai kai shi ya kaucewa umarnin Allah ko na manzansa kokari yake ya gaguje shi wannan shine at-taqiyu to atqiya jam'i shi ne umana kuma amintattu ne babu ha'ini a cikin mala'iku ga a cikin manzannin Allah gaba daya dukkanin su amintattu ne babu wanda yake da ha'inci shi sa zaku ga hatta quraishawa kafaran makka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin ba a aiko shi a matsayin manzo ba duk ajiyar su sun yarda su dauka su je su kawo masa shi yake aje musu ajiyoyin su lokacin da zai hijira ya koma garin Madina haka ya baro sayyidina Ali wasiya cewa kaza na wani ne a bashi kayan sa idan yazo wato kafirai ne ba su suke neman su a lokacin da zasu kashe shi amma kuma ga kayan su a wajen sa yanzu kaga an kai ne sai ka ce me shikenan banza ta faɗa kawai sai a tafi da shi amma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba wasiya ya ce kaza na wani ne idan yazo a bashi kayan sa wancan na wani ne wancan na wani ne duka abin mutum ɗaya bai dauka ba haka ya tafi shi kadai daga shi sai sayyidina Abu Bakar Siddiq sallallahu alaihi wasallam hudatun dukkanin manzannin Allah masu shiryawa ne mutadu ne kuma shiryayyu ne wa annahum ballagu risalatillahi jami'an kuma sun isar da sabon Allah gaba daya duk abinda Allah subhanahu wataala ya dora wa manzanni ce ku isar duka ba su rage komai ba sun isar da shi duka kamar yadda Allah madaukakin sarki ce da manzansa ya yi wa rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas lokacin da annabi hajjin ban kwana da ya hudu bannan tasa mai tsada da ƙarshe yace da sabansa shin na'isar ala hal ballagtu shin na'isar suka ce ya ubin suka ce ya manzon Allah ka isar sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi daga nan sai yace Allah ka shaida Allah ka shaida na'isar to duk abin da Allah madaukakin sarki yace da manzo ya isar duka manzannin Allah gaba ɗaya sun isar ba sa tauye komai duk wanda ya riya cewa akwai wani abu da aka aiko annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da shi ya tauye wani abu bai isar ba yarye wannan a cikin zuciyarsa ko ya ambata to wannan ya fita daga addinin musulunci kai tsaye saboda haka hadari ne kware daga cikin mutun ya rinka kokarin riya cewa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya tauye wani abu an bashi wani sako ya kawo ya tauye bai kawo ba kana zargin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da cin amana wanda mutun nagarma a unguwa ko wanda kake ganin mutuncinsa in aka ce wani ba mutumin kirki bane zaka tsaya kai tsalle ka dare ka ci baka yadda ba ka san wani tun kana karbi mutumin kirki ne bashi da kaza bashi da kaza bashi da kaza kai bi shi to bane kuma annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi malai ce anna Allah haqiqa Allah madaukakin sarki ittakhadha Ibrahim khalilan ya riki annabi Ibrahim a matsayin badadi wattakhadha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khalilan haka nan ma ya riki annabi Muhammad tsira da amince tsara tabbata a gare shi a matsayin badadi nan malai yana dan ambatar wasu daga cikin martabobi da matsayi na musamman da Allah ya ware wasu daga cikin annabawa da shi mafi girman matsayi na kololuwa da babu kamar shi shine matsayin khulla in aka ce khulla ita ce soyayya karshe wacce daga ita babu wata sai dai ayu kasa kuma to irin wannan soyayyar Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Ibrahim ita kamar yadda ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita shi sa malamai suke cewa dukkanin annabawa da manzanni babu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsayi da martaba da kusanci a wajen Allah madaukakin sarki bayan shi kuma sai a ce sai annabi Ibrahim alaihi salam saboda su kadai suka samu matsayin khulla Allah ya ce wattakhadallahu Ibrahima khalilan a cikin hadisi ingantacce annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalilan Allah ya rike ni a matsayin badadi kamar yadda ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadi saboda haka su kadai suka samu wannan martaba shi yasa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake cewa law kuntum muttakhidan ahadan khalilan lattakhadtu ababakrin khalilan yace inda a ce matsayin khulla din nan zan iya ba wani daga cikin mutane shi yace da sayyidina abubakar zan ba shi yadda sayyidina abubakar ya taimaki annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya gazgata shi yake san sai yake taimakon sai ya karfafe shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana so ya masa wafa'i ya rama masa yace inda a ce akwai daga cikin mutane da ya cancanci in bashi matsayin khulla da sayyidina abubakar yace to sai dai an gwantaka ta musulunci saboda matsayin khulla na Allah ne madaukakin sarki ina fata an fahimta saboda kuma ɗayan kullu Allah madaukakin sarki ya riki sayyidina annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da kuma annabi Ibrahim alaihi salam wa kallama Allah Musa takliman malai ce Allah madaukakin sarki yayi zance da annabi Musa shi ma wannan matsayi ne da ya samu wanda ya bambanta da sauran annabawa da shi wa rafa'a Idris makanan aliyan ya kuma daukaka annabi Idris alaihi salam zuwa wani matsayin da yake madaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isra'i ya ga annabi Idris a sama ta hudu ya ganshi a sama ta hudu wasu daga cikin malamai suka ce wannan shine makanan aliya din da Allah madaukakin sarki ambata a cikin wannan ayar wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a ai Allah madaukakin sarki ya sanya annabi Idris alaihi salam a cikin aljanna shine abin da ake nufi da makanan aliya lokacin da ya rasu aka sashi a cikin aljanna wasu daga cikin malaman tafsiri kuma suka ce ai yadda aka dauke annabi Isa alaihi salam bai rasu ba shi ma annabi Idris haka aka dauke shi aka yi sama da shi to shine ake nufi makanan aliyan to amma dai wannan magana ta farko ita ce hadisi ingantacce tabbata akan ta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ganshi a sama ta hudu lokacin da ya isra'i amma zancan an dauke shi kamar yadda aka dauki Annabi Isa wannan babu wata hujja ingantacce a cikin alqur'ani ko hadisai na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suka tabbatar da wannan wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu kuma hakika Annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa kalimatuhu alqaha kuma kalmar Allah ne shi alqaha da Allah ya jefa ta ila maryama izuwa ga nana maryam wa ruhun minhu kuma Annabi Isa ruhi ne na Allah madaukakin sarki abinda ake nufi da kalmar Allah madaukakin sarki shine kalmar da Allah ya halicce shi da ita ita ce kun fayakun inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ita ce kalmar da ake nufi yawa haka nan ruhun minhu ba wai Annabi Isa wani bangare ne na Allah madaukakin sarki ba dan yanzu kuna musu da Kirista sai ce alqur'anin kuma an tabbatar da Annabi Isa wani bangare ne na Allah kuna kore da awar abinnan abinda suke cewa trinity cewa Allah madaukakin sarki guda uku ne to gashi nan Allah madaukakin sarki ya ce wa ruhun minhu wani ruhi ne daga jikin shi kristoci suna rikitar da wasu daga cikin musulmi su kawo masa irin wannan to abinda Allah madaukakin sarki yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi a cikin hadisin da kuma abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a cikin ayar da ya kawo wannan gabar shine ruhi ne da Allah madaukakin sarki ya halitta ba bangare daga jikin shi ina fata an fahimta tunda ai kowa sai yadda aka halicci Annabi Isa ko an halicci Annabi Isa ba tare da mahaifi ba da mahaifi ya kariya ka halicci shi Allah madaukakin sarki ya sa mala'ika Jibril yayi busa a jikin nana Maryam nan da ne sai ciki ya samu to wannan busar Allah madaukakin sarki ya samar da ruhin Annabi Isa kuma aka haife shi to wannan busar ita ce me halittar da Allah madaukakin sarki ya kaddara Annabi Isa alaihi salam zai fito ta dalilin ta wannan shine ruhi ba wai Annabi Isa wani bangare ne na Allah madaukakin sarki ba tun daga mahaifiyarsa an sani mala yace wa anna Allah faddala ba'dahum ala ba'd hakanan Allah subhanahu wataala ya fifita wasu sashin annabawa akan sashi annabawa aji ne wasu sun fosu daraja wasu sun fosu matsayi wasu martaba a wajen Allah madaukakin sarki wa rafa'a ba'dahum ala ba'din darajati Allah madaukakin sarki ya daukaka sashin su akan sashi darajoji kala kala wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam sayyidu waladi adama hakika kuma annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine shugaban ya'yan adam gaba daya duka alal itlaq yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama wala fakhara ba tare da alfahari ba haka annabi ya faɗa cikin hadisin bukhari sallallahu alaihi wa sallam yace ana sayyidu waladi adama wala fakhara yace wa ana awwalu man tanshaqu anhu al-ardh ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam alayhi salam ba tare da alfahari ba ina fadar ni'ima ne da Allah madaukakin sarki yan ba alfahari nake akan sauran mutane ba sallallahu alaihi wasallam yace kuma ni ne farkon wanda zan ƙasa za ta fara kecewa ta tsagewa in fito lokacin da aka tashi alkiyama kamar yadda muke bayani lokacin da muke bayani game da busar ƙaho idan Allah madaukakin sarki sa aka busa ƙaho to duk wanda suke cikin kaburbara za su fito duka wanda ba a cikin kabari yake ba zai fito wanda yake a cikin ruwa ya mutu Allah madaukakin sarki zai tattara jikinsa naman jikinsa ya taru ya tare ya tashi wanda ma naman daji ne cinye shi ma zai tashi to farkon wanda zai fara miƙewa wanda zai fara tashi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne zai fara tashi shine yake cewa lokacin da zai tashi zai ga annabi Musa a makale a jikin ka'ima ta al'arshi a cikin dirkal arshi zai ganshi a rike da dirkal arshi shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa bai sani ba shin annabi Musa ko ya riga shi tashi ne ko kuma shi bai mutu bane sakamakon wancan suma ko mutuwar da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa yayi ta a duniya lokacin da yace zai ga Allah madaukakin sarki ai kun ga lokacin da hasken Allah madaukakin sarki ya darsa a jikin wannan dutsen me ya faru kharra Musa sai kan ko annabi Musa ya fadi suma to sai annabi yace ban sani ba kowanne suma da yake Allah madaukakin sarki raya ya saka masa ita anan wajen sai kasance lokacin da aka yi musannin shi bai mutu ba sai amma dai idan ya tashi zai ga annabi Musa a makale a jikin abana din al'arshi wa anna da'watuhum min awwalihim ila akhirihim mala yace kuma da'awar annabawa da manzanni daga farkon su zuwa na karshe daga annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzo zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine karshen manzanni ittafaqat fi asli ad-din
tayi tarayya wajen asalin addini. Menene asalin addini? Shine tauhidi. Malai ce huwa tauhidullahi ta'ala bi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Shine kadaita Allah madaukakin sarki a cikin uluhiyarsa da kadaita shi a cikin rububiyyarsa da kuma kadaita shi a cikin sunayensa da siffofinsa. Dukkanin annabawan Allah da manzanni gaba ɗayan su kamar yadda na faɗa a baya farkon abin da suke fara kiran mutanen su shine me? Ku bautatawa Allah madaukakin sarki, ku nisanci dagu. Ku bautatawa Allah madaukakin sarki, ku daina bautar gumaka, ku nisanci su. Duk annabin Allah da manzo wannan shine farkon da'awarsa. Shi yasa dukkanin annabawan Allah madaukakin sarki gaba ɗayan su musulmi ne. Dukkanin su musulunci suke yi, musulunci suke kira mutane zuwa gare shi, kuma suna fata da yawa, suna wa junan su wasiya akan su mutu akan addinin musulunci. Dukkanin annabawan Allah da manzannin su gaba ɗaya, kamar yadda zamu zo mu ji. Mala yace qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace innad dina indallahi al-islam. Hakika addini karbabbe a wajen Allah madaukakin sarki al-islam shine addinin musulunci. Wa qala, Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wata aya yace wa may yabtaghi ghayra al-islam dina, wanda duk ya nemi wani addinin musulunci a matsayin addinin da zai bi, falan yuqbala minhu. Allah madaukakin sarki yace ba za a karba masa ba. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kuma zai kasance daga cikin hasararru tababbu ranar tashin alkiyama. Allah ya kiyaye mu. Kun ga duk addinin musulunci Allah madaukakin sarki yake ambata, addinin musulunci yake ambata. Wa qala ta'ala an-nuhi, Allah madaukakin sarki ya faɗa game da annabi Nuhu alayhi salam yace umirtu an akuna min al-muslimin, an umarce ni da na kasance na zamo daga cikin musulmi, inji annabi Nuhu alayhi salam. Kun ga annabi Nuhu ashe menene? Musulmi ne. Wa qala ta'ala an Musa, Allah madaukakin sarki ya faɗa game da annabi Musa yace ya qaumi, ya ku mutane na, in kuntum amantum billahi, idan kun kasance kun yi imani da Allah, fa alaihi tawakkalu, to ga Allah madaukakin sarki shi kadai za ku dogara, in kuntum muslimina, inda kun kasance ku suwaye? Ko musulmi ne. Ashe annabi Musa menene? Musulmi ne. Duk mai da awaban at-taura, littafin annabi Musa, to sunansa na gaskiya in dai ya cancanta a matsayin mabin annabi Musa shine musulmi, ba yahudi ba. Ina fata an fahimta. Yawwa, musulunci da musulmi shine kadai sunan da Allah madaukakin sarki zai karɓi mutum idan ya je masa da shi. Amma babu wani sunan da zaka je Allah madaukakin sarki da shi ya karɓe ka, ko ba yahudi, ko ba nasare, ko ba majusi, ko menene. Musulunci kadai shine, kamar da dukkanin annabawan Allah musulmi ne. Wanda yake da'awar abin annabi Musa musulmi, wanda yake da'awar abin annabi Isa musulmi, tunda su annabawan menene? Su ma musulmi ne. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace an Sulaiman ala lisan Bilqis, game da kissar annabi Sulaiman a harshen wannan mata da ake ce mata Bilqis, wannan sunana Bilqis ko Bilqis kamar da ake faɗa, suna ne da bai tabbata a cikin Alkur'ani ko hadisi ba, sai dai malaman tafsiri wasu suna kawo shi wani bangare daga cikin Isra'iliyat, kissa ce ta Yahudu ko Nasara da suke kawowa. To amma galibi malaman tafsiri suna ambatarsa cewa sunanta Bilqis, amma ba cikin Alkur'ani Allah ya ambaci sunanta cewa sunanta Bilqis ba. Haka nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma bai ambace ta da Bilqis ba. Rabbi inni zalamtu nafsi, ita wannan mata ta ce ya Ubangiji hakika na zalunci kaina, wa aslamtu, tace na miƙa wuya na musulunta, ma'a Sulaiman, tare da annabi Sulaiman, lillahi, ga Allah madaukakin sarki, rabbil alamin, shine Ubangijin halittu. Wannan ya faru ne kuma lokacin da duk abin da ya faru ya faru, annabi Sulaiman yasa aka je aka ɗauko gadon mulkinta aka je aka ɗauko shi kacokan, wanda alhuda, ita wannan matar mace ce da Allah madaukakin sarki ya bata mulki, tana ɗaya daga cikin mataye a duniya, a tarihin duniya da suka mulki mutane mulki mai faɗi ko mulki mai girma. Mace ce amma ta mulki mutane sosai da sosai. Shi yasa alhuda lokacin da annabi Sulaiman ya yi masa barazanar cewa ya fita ba tare da izini ba, ya ce in ya dawo to sai an masa azaba ko kuma a yanka shi. La'adhibannahu azaban shadidan aw la'adhbahannahu aw la yati ni bi sultani mubin, ko kuma yazo da hujja mai karfi, me yasa ya tabbata tare da izini ba? To lokacin da yazo, kun ga baban abin da yace shine fa ma kafa ghayra ba'idin fa qala ahattu bima lam tuhid bihi wa ji'tuka min sab'in bi naba'in, sai yace inni wajadtu mar'atan, yace wata mata na je na samo maka labarin ta, ya annabin Allah na girma, mata ce da na samu kuma labarin ta utiyat min kulli shay komai da ka sani an ba ta haka ya faɗa utiyat min kulli shay daga dukkanin komai da ka sani na mulki da takama da ji da isa Allah madaukin sarki ya bata sai dai kuma daga baya sai annabi sai shi wannan alhuda huda sai ya ruguje ta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah sai dai kuma babban matsalar shi ne na same ta ita da mutanen ta duka abinda suke batawa shine rana ba Allah madaukakin sarki ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mata da sako cewa ta musulunta ta dawo ta ba Allah madaukakin sarki ta daina bautar rana innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wasiqa abinda wasiqa ta kunsa kenan Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina yace ta musulunta to lokacin da ta samu wannan sako na annabi Sulaiman da yake malami suka ce tana da fikira tana da basira sai ta tattara mutananta sai ta ce me kuke gani ga abin da aka aika da shi su mutananta da yake suna ji ne da karfi da yawan sojoji kawai sai suka ce mata ai aje a kafsa qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin amma wal amru ilayki fanzuri ma za ta amurina sai in dai mutun sojoji ne da karfi da kayan fada mu mun shirya ko yanzu kika ce a fita zamu fita kowani ne ko sai dai al'amari yana gare ki me kike gani za'i sai suka mika al'amarin zuwa gare ta saboda me ita ce shugaba haka al'amarin yake shine sai ta ce fa inni mursalatun ilaihim bi hadiyati fanaziratun bima yarju al-mursal tace abin da zan gwada shi na gani zan tura masa da kyauta ta dukiya mai tarin yawa sai in duba in gani idan ya karba to wannan ba annabin Allah bane ba manzon Allah bane sarki ne daga cikin sarakuna yake so mun fan karfi sai a kafsa kawai idan ko bai karba ya dawo da ita yace shi abinda nake so inde abinda yake so shine inde ne bautar rana an bautawa Allah to wannan manzon Allah ne shikenan sai mun san kuma yadda zai to da falamma jaa sulaiman qala atumiddunani bima sai ce mata min fa ba atani Allahu khairu mimma ataakum bal antum bihadiyatikum tafrahuna yace me zan yi da dukiyar ku abinda Allah madaukakin sarki ya bani na mulki da annabta da ita kanta dukiyar khairu mimma ataakum ya fa alkhairi sama da abinda aka ba ku ku ne kuke alfani da dukiya yace ku je ku ce mata inni zan zo mata da wata irin runduna laqibala lahum biha wanda ba za su iya fuskantar ta ba babu gaba saboda runduna Adam Sulaiman akwai mutane akwai aljanu akwai tsuntsaye komai da akwai ita ko mutane da kada taya za a ce mutane za su tunkari mutane da aljanu da tsuntsaye har iska mar din Adam Sulaiman ne duk za su taimaka masa saboda haka da ta ga wannan da ta ji wannan sako nasa shine tace to shikenan yanzu za su tashi masu je har inda Annabi Sulaiman yake su je su miƙa wuya su musulunta yanzu sun yake hukunci sun miƙa wuya to Annabi Sulaiman dan ya nuna mata ƙarfin mulkin sa ya fi nata shine sai ya ce da ƴan fadarsa kafin ta karasu tunda an ce ta to tsakanin garinta da garin Annabi Sulaiman an ce akwai tafiya kusan wata guda abin hawa sai Annabi Sulaiman ya ce wancan gadan mulkin nata da ake labarin sa a duniya tana da wani katafarin gadan mulkin idan kun san abin da Allah ya faɗa shi ma a ciki shine me walaha arshun azim tana da wani al'arshi gadan mulki mai girma haka ya ambata saboda ka sai ya ce ayyukum ya'tini bi arshi ha qabl ay yatuni muslimin a cikin kuwa zai zo min da gadan mulkin nan nata kafin ta karaso kuma a lokacin sun kusa karaso to shine kala ifritun min aljinn sai wani ifritun daga cikin aljinnu kun ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi aljinnu ne zai aike zuba mutane kala ifritun min aljinn ana atika bi qabla an taquma min maqamika ni a bani dama kafin a tashi daga fada an ce a lokacin kamar lokacin sallar walhani da hantsi ne yace kafin a tashi zan zo maka da shi tafiya wata guda sai zai je manya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ai lokacin yayi niza قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل اي يرتد اليك طرفك تو با a cikin aljannu ba a cikin mutane na annabi Sulaiman wanda suke tare da shi an ce wani wazirin sa ne Allah barkar sarki ya bashi ilimi na littafi sai ya ce kafin idan ka yi kifta ya dawo zan kawo maka wannan gadan mulki falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluni ashkur am akfur Annabi Sulaiman kamar ya fita ido ko ya bude kawai sai ga gadan mulki a gaban sa shine wasu daga cikin malamai suke cewa ai ismullahi alazam ne da shi wannan abin nan din ina roƙon Allah madaukakin sarki kawai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gadan a gaban shi sai ga gadan mulki a gaban Annabi Sulaiman shikenan to lokacin da tazo ita ta ba gadan mulki a can garin Saba'i sai kuma ta ganshi a gaban Annabi Sulaiman tana zuwa sai Annabi Sulaiman yake tambaye ta cewa a haka za arshuki haka garinki yake sai ta ce ka annahu ka baddai shi me yasa saboda ta baro shi a can kuma ta ga exactly komai da komai komai da komai gashi kamar shi shi ta ce ka annahu ka baddai shi to shine sai Annabi Sulaiman yasa aka danyi wani dan gulbi haka me ake cewa kamar irin dan ba kamar su mun kullum ba su mun kullum bane irin dan waje ne da ake dan sa kifaye haka a ciki suna yawo haka na ban kayyade kayan alatu ne da can gani da kayi haka ta kifaye a ciki haka kamar ruwa to duk mulkin ta da isar ta da tazo daidai wannan ruwan sai ta tattare zanin ta ta tsallaka shine sai aka ce mata innahu sarhum mumarradun min kawari ai ko ta kaki wuce gales ne ba komai bane to ita kanta ta daga mulkin ya wuce ga walwata ya wuce da ina shine sai qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin nan da ne sai ta karba addinin musulunci wasu daga cikin malaman tarihi zana cewa daga bai Annabi Sulaiman ya aure ta da sauransu to amma dai wannan duk abane dai da yake ya zo a cikin kissa ita kuma kissa irin wannan idan ba a cikin Qur'ani ya zo ba ko hadisi tana da ihtimali ya daukar haka ne ya dauka kuma abin ba haka bane to ina gani yan uwa zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai idan Allah ya kimo gobe sai mu karasa wannan babi da muka dauko Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah